أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kama wannan rana ta Laraba domin ci gaba da bayyana ayoyin ma'anonin Al-Qur'ani mai girma da muka saba na sati-sati. Yau muna daya ga watan 6 hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda shine daidai da 6 ga watan 2/2019. Muna cikin suratul Baqara aya ta 114 wanda muka tsaya sati wanda ya wuce, wanda mun zo gaba ta ƙarshe, wanda Allah subhanahu wataala na bayani wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Yana mun yi bayani dai me ake nihi da kharabiha wa sa'a fi kharabiha, shine abinda malumai suka yi maganganu waɗanda suke masu ɗan waɗi kaɗan. Shi ne a taƙaice dai kamar maganar da Ahmad Shakir yake ta yawa a kanta, a kan cewa lalle ne ana nihi da mana waɗanda suka rusa ɗakin Allah. To Larabawan Makka za su shiga ciki dalilin hana manzo sallallahu alaihi wasallam da suka yi zo ya yi sallah, ko kuma dalilin koran mumune da suka yi zuwa garin Madina. Kenan babu zancen ba a raya shi ba. To wannan ita ce maganawar take muka tsaya kanta. Sai ƙarshe sai Allah subhanahu wataala yake cewa walam fil akhirati azabun azim, Allah madaukakin sarki zai musu azaba mai radi a gobe kiyama. Kenan irin abubuwan da suka yi na haramta ko kuma na halitta, abubuwa wanda Allah madaukakin sarki ya halitta, ko kuma haramta wasu abubuwa wanda Allah madaukakin sarki ya halitta sai suka haramta shi, kuma ya zamanto suna aikata ayyuka na tara gunki da sauransu a cikin ɗakin Kaaba, to wanda duk yana daga cikin ma'anar rusa ɗakin Kaaba, to Allah madaukakin sarki zai musu azaba a kan wani. Yanayi insha Allah za mu tashi aya ta 115 walillahi al-mashriqu wal maghrib.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب ما ركنا مهودا مهودا رانا دمهودا انت قبادين سنة الله fa ina ma tuwallu, duk inda kuka juya kuka fuskanta fasamma wajh Allah, can ma akwai ma'ana fuska Ubangiji subhanahu wataala, ko kuma nan ma Allah yana nan, ko kuma su ma waɗannan wurare ne na Ubangiji subhanahu wataala. Inna Allah wasi'un alim, Allah subhanahu wataala kuma mai yalwa ne kuma masani ne madaukakin sarki. Malai ya ce wannan ayar da ta biyo wannan ayar da muka karanta ta cewa man azlamu mimman mana'a masajidallah, da irin ayoyin da suka wuce wanda suke mana bayani akan Yahudawa da kuma irin mushrikai na Makka abinda suka ma manzo sallallahu alaihi wasallam, sai malai ya ce wannan ayar kamar tana lallashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi wanda aka huto da su, aka kore su daga garin Makka, aka mayar da su garin Madina, can suka koma da zama. To Allah subhanahu wataala kamar yana lallashin su, yana ba su hakuri. Malai ce bayan haka nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hijira yana kallon Baitul Maqdis, ko kuma yana sallah a Makka yana kallon Makka, sai gashi kuma ya hijira an kore shi daga nan garin, sai yanzu gashi kuma yana kallon Baitul Maqdis, kenan can masallacin Qudus. To shi kuma ya zamanto kamar musai hannun riga ne, kamar ka ce gabas da yamma ko gusum da arewa ne. To su Yahudawa suna ganin to lalle ne yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar inda yake kallo can na warko yanzu ya dawo yana kallon baitul maqdis sai suka ce ma wawaye daga cikin su ko jahilai ai kadan ya rage zai ma bar addinin nashi ya dawo namu tunda zu kun ga inda muke kallo muna sallah ko inda muke girmamawa a matsayin ibada shi ma yanzu ya komo nan to Allah subhanahu wataala sai ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib kenan akalli ko ina ma wannan ba dalili bane dan shi ma yamman ta Allah ce ita ma gabas kin ita ma ta Allah ce kenan duk inda Allah subhanahu wataala ya sanya aka kalla dan yin wata ibada to wannan hukunci ne na Allah madaukakin sarki malati falamma qadima al-madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina wujja ila baitul maqdis 16 shahran lokacin da suka yi kaura ko mu ce aka kaurar da su da ƙarhi shikenan sai suke kallon baitul maqdis a can ne ake sallah sai da aka yi wata 16 summa sarafahu Allah ta'ala ila al-ka'bati ba'd sai nan kuma Allah madaukakin sarki sai aka ce kuma an juya inda za a kalla ayi sallah ko kuma al-qibla zuwa dakin Ka'aba to yanzu kuma kenan za a kalli gusum kenan ga wanda yake Madina walihaza sai Allah subhanahu wa ta'ala dan haka sai yake cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah kenan din da ko kalla ma wajen Allah subhanahu wa ta'ala nashi ne kenan ya ga dama ya ce a kalli nan in ya ga dama ya ce a kalli can kenan yahuda wannan kamar raddi ne a gare su kenan ba dalili bane wai ku ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya kalli inda kuke girmamawa ai shikenan dama addinin nashi ba na gaskiya bane su sun samu abun suka to Allah subhanahu wataala sai nuna mushi dukkan wuraren nashi ne akwai ruwaya ta Abu Ubaida Al-Qasim bin Sallam a cikin kitabin Littafin Shinasin Ful Mansukh daga Abdullah da Abbas yake cewa awwalu ma nusikha min al-Qur'an farko abinda aka shahi daga al-Qur'ani can baya idan ba kuma ta muyi magana akan nas ma'ana awi Allah subhanahu wataala yamhu Allah ma yasha wa yusbit Allah yana iya shahi wani abu daga cikin alqur'ani kuma ya tabbatar da shi abinda yahudawa mun karanta magana Allah subhanahu wataala can baya wanda su suna ganin wai bai dace ba a hankalce wai bai dace ba a ce akwai gogewa kuma a kawo da wata shari'a misali a ce yanzu wannan abun halak ne daga baya a zo a haramta shi ko kuma haram ne daga baya a halatta shi suke ganin wai kamar akwai tuka da warwara to annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu bayani malumai sun yi bayanin cewa Allah madaukakin sarki wannan duka cikin mulkin shi ne in ya ga dama ya halatta wannan in ya ga dama ya haramta wannan to shine dan Abdullah dan Abbas yake cewa irin ayoyin da ake shahewa an-nasikh wal mansukh ko kuma an-nasikh to wannan tana daga cikin aya ta farko kenan al-qiblatul muslimi da can ana kallon nan sai aka canza aka ce a kalli can shine Abdullah dan Abbas yake cewa fada Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla nahwa baitul maqdis shikenan sai yake kallon wajen masallacin Qudus yake sallah wa taraka al-baitul atiq sai yake bar babban masallaci kenan shine Ka'aba saraka kake summa sarafahu Allah ila baitil atiq wa nasakha sai nan ko bayan haka sai Allah ya shahi kallon baitul maqdis kuma sai aka komo ake mana kallon dakin Allah mai girma shine Ka'aba to kenan kaga nan akwai shahewa an shahe wanda hukuncin an zo da wannan hukunci shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram kenan aya da tazo sai ta shahe wanda wa haythu ma kuntu fawallu wujuhakum shatra kenan ku kalli daidai wurin to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma aka juyar da shi sai kalli wancan kenan inda yake kallo da fari Ibn Jarir at-Tabari da wasu daga cikin malamai na tafsiri sai suke cewa a ita dai bar wannan ayar an sabgo ta da manzo sallallahu alaihi wasallama kamar izini ne Allah subhanahu wataala yake mishi ga mai sallar nafila mutumin da yake sallar nafila lokacin da kake cikin bulaguro sunna ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama idan yana kan abun hawa sai ya juya ya kalli gabas kenan daman da alwalarka ko kuma kai taimama idan ya kalli gabas Allahu akbar kenan ya kabbara harama shikenan in ya so sai ya juya kuma misali a ce mutum zai wajen take ta kenan dole zai ba gabas baya to a sallar nafila kenan idan ya juya kalli gabas din yace Allahu akbar shikenan sai ya juyo yana cikin sallah sai kuma ya kasance a sama abun hawa ne yake ko tahiyya ne yake yi ba dole sai yayi sujada ba ba dole sai yayi ruku'i ba zai sallah ne ima'an kenan nuni ne zai musamman wanda yake abun hawa kenan a zuciyar ka idanuwan ka kana nuni kai karatu ka gama kai ruku'i Allahu akbar ka dago daga ruku'i sami Allahu lil hamida haka zaka yi sallah ka gama kenan ibnu jarir at-tabari da wasu malamai suna ganin cewa ita wannan aya walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aina ma tuwallu fa sama wajhullahi kenan tana magana ne akan mutumin da yake sallar nafila a bulaguro sannan kuma ba wannan akwai ruwaya ta ibnu umar yake shi Abdullahi dan Umar ya kasance lokacin idan yana bulaguro yana bisa abun hawan shi to haka yake aikatawa idan ba gabas zai kalla ba sai juya kalle gabas sai kabbara harama in yaso kuma sai juya duk inda abun hawan shi ya juya shi dai yana cikin sallah amma yace wa Qur'an da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika Abdullahi dan Umar har yake ba da labari sahabban shi cewa annabi tsira da amsa da tabbata gare shi haka yake aikatawa ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فسموا وجه الله دي إن دكوا كلا أينما الله ينانا أورك تكاغونا سيبا دا داموان كما رواية تتيما مسلم دا ترمزي دا نسائي دا ابن أبي حاتم دا ابن مردويه وأصله في السيحين كنا حديثي نيانغا تتشي كنا وانا آير يستيو يزمو كنا سو النزول كنتا وانا معنا إذني نمانزو صلى الله عليه وسلم وكما أمرنين أكمشي sira da amince la tabbata gare shi ko kuma waccan magana ta farko ta shahi kallon dakin baitul maqdis a dawo ana kallon ka'aba domin zamantowa al-qibla ta musulmi ibnu jarir at-tabari hayyau yake cewa ballazalat hazihi al-ayatu fi qaumin umiyat alaihim al-qibla bari dai wannan ayar ta samko ne sabbin sabkar da ita wasu mutane ne misali suna cikin bulaguro ko suna wani wuri dai wanda suka kasa gane alƙibla baya za su kalla gaba za su kalla hagu ko dama kowa dai kasa gane yake cewa falamma falam ya'rifu shatraha kai ma sikir da duma a ce ko kaman nan ne basida gane ba fasallu ala anha'il mukhtalifa shikenan sai kowa ya zabi wuri waɗannan gungu sai su zaɓi nan gabas su kalla su yi sallah waɗancan gungun su kalli arewa wasu su kalli kusur haka suka yi sallah suka ƙare wa qala Allahu ta'ala liyal mashriq wal maghrib kenan a ma'anar wannan ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko da aya cewa ai idan an kalli gabas ma nawa ne subhanahu wa ta'ala in an kalli yamma ma nawa ne kenan din da aka kalla Allah ya ce dai dukkan wuraren nashi ne madaukakin sarki yace fa aina wallaytum wujuhakum fa hunaka wajhi din da kuka kalla ina ne wa huwa qiblatukum fa alaykum bizalika inna salatakum madiya kenan ku yi haka kuma sallar ku daidai ce to wannan hadisi haka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kenan su waɗannan sahabbai wanda suka yi wannan sallah da suka zo suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari yace musu to dukkan kowanne ɗaya daga cikin sallar shi ta yi da wanda ya kalli nan da wanda ya kalli can da wanda ya kalli can to shine malaman fiqh kenan sai suke bayanin cewa wannan dalili ne akan mutumin da ya rasa alqibla ka zo gari ba ko ne kuma babu wani wanda zaka tambaya kuma ba ga wani yana sallah shikenan kenan kai sallah wurin da ba alqibla ba sai daga baya aka zo aka ce maka nan ne to kenan babu zancen rama sallah wannan sallah tana nan sallah ta yi sallah cikakkiya kenan ma'ana wannan sai wannan aya ta yi aiki cewa fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah hadisi daga Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma bainal mashriq wal maghrib qibla dukkan abin da ke tsakanin mahudar rana da mawadanta alqibla ne kenan ga wanda yake garin Madina tunda kenan Makka tana kusumcin su kenan din mahudar rana da mawadanta dukkan wannan alqibla ne kenan mu kuma a yanzu ana sai mu ce arewa da kudu kenan mu yanzu nan duk inda muka sa gaban mu arewa da kudu to shikenan dukkan wannan abin da yake bayan ka na gabas abin da yake cewa gabas to wannan duka alqibla ne kenan da za a samu mutane wani ya dan karkace wani ya dan daidai wani ya dan seti kowanne dai shatar aka ci ba wai ana neman ba sai mutun yayi gada alqibla ko kuma sai yayi gada dakin Allah madaukakin sarki abin da yake ni ka kalli wurin yanzu misali kenan masallacin yana da sukurwa guda hudu kene dan muka dauki wannan sukuruwar ta dama da wannan sukuruwar ta hagu to wannan duka abin da yake baya alqibla ce kene babu ma wani wajen wahala da za ga wani masallaci an dan karkata an karkata tafuffuka sun yi nan ko sun juya abinda ake so dai a tabbatar in dai an kalli gabas inda rana take hutuwa munan gabas ma ba ta da wuya tunda da ka kalli inda rana take hutuwa za ka iya gane to wannan gaba ɗaya abin da ke gabanka alqibla ne seti to shine annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a wannan hadisi na Abu Hurairah sai yake ma bainal mashriq wal maghrib qibla riwaya ta Imam Tirmidhi kenan duk abin da yake tsakanin mahudar rana da mahadarta kenan ga wanda yake garin Madina hayya kuma akwai wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma bainal mashriq wal maghrib qibla to waɗannan wanda suke akan wannan daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama Umar ibn Khattab haka yake ra'ayin shi da Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas da ibn Umar kenan ma'ana wannan akwai sauki game da abin da ya shahi gane alqibla ga wanda yake musulmi idan zai sallah kenan addinin yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addinin sauki to haka wajen alqibla ma abu ne wanda yake mai sauki in dai ka sa gabas gabanka to kawai ma'ana in dai ka samu sukurwa guda biyu to waɗannan sukurwan da wanda ya haka da wanda yana da wanda yana kowanne gabas ne shatarar Masjidil Haram to shikenan duk wanda ya sallah sallar shi ta yi to haka ma kuma wanda ma misali a ce ya kasa ganewa yayin sallar to daga baya ba sai ya rama ba shikenan sallar shi ta tafi ladan shi ya cika Ibn Jarir at-Tabari hayya yake cewa wa yahtamilu kenan maganar shi ta uku yace hayyanzu kuma akwai wani abun nura a kita wannan ayar kuma yana ya daukan ma'anar fa aina ma tuwallu wujuhakum fi du'aikum kenan nan kamar Allah yana magana ne a wajen addu'a misali kenan ya ne zan kira ubangiji subhanahu wataala sai na kalli gabas ko kuma sama zan kalla ko ina zan kalla to shine shi Ibn Jarir at-Tabari yake ganin kenan duk inda kake kana zamne ne ko a yaya kake idan ka kira ubangiji subhanahu wataala to Allah yana nan kuma huskar shi tana nan tare da kai shi yana nan da ilimin shi ya san irin yanayin da kake kenan ganin akwai ihtimal na cewa wannan ma'ana shine na wannan ayat yace fa aina ma tuwallu wujuhakum fi du'aikum li fa hunalika wajhi kenan astajibu lakum du'aakum ina nan da ilimin Allah subhanahu wataala da mun sa kida ta ala sunnar jama'a Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi shi yana sama madaukakin sarki amma kuma ya yalwaci komi ya yalwaci kowa da ilimin shi subhanahu wataala sai nan kuma akwai riwaya ta Imam Mujahid yake cewa wannan ayar ta sauko ne bayan Allah subhanahu wataala saukar da aya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum lokacin da ayar ta sauko cewa Allah madaukakin sarki yana bayanin cewa bayu su kiraye shi qalu ila ayni shikenan sai wasu daga cikin sahabbai sai suka ce to yaya ta kaka tunda sallah sai mun kalli alqibla to ita kuma addu'a ta kaka ne sai wannan ayata sabko fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah kenan duk inda kuke duk inda kowa kalla duk inda kake kai adda to Allah subhanahu wataala yana nan da ilimin shi kuma zai saurare ka Ibn Jarir at-Tabari yake sake cewa inna Allaha wasi'un alim Allah subhanahu wataala mai yalwa ne game da rahama shi kuma masani ne madaukakin sarki yasau khalqahu kulluhum bil kifaya Allah subhanahu wataala dukkan bawa sai ya bashi wani abu nashi gulgudu to wannan duk yana daga cikin rahama ubangiji subhanahu wataala shine ma'ana inna Allaha wasi'un wal ifdal wal jud kuma Allah ya bada fadala za ka ga wasu darajoji da wasu matsayi da abubuwa wanda suke na jin dadi da abubuwa wanda suke na fadala Allah subhanahu wataala sai ba wasu daga cikin bayu to wannan duk yana daga cikin inna Allaha wasi'un kuma da kyauta Allah subhanahu wataala sai ya zaba daga cikin bayan shi wasu ya musu kyauta ta musamman ko ta annabta ko kuma ta ilimi ko ta mulki ko wani abin da ya kama da wannan to wannan duka yana daga cikin inna Allaha wasi'un kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari yake cewa yace amma wada Allah subhanahu wataala da yace alimun yana nihi da cewa alimun bi amalihim yana Allah masani da duk wani aikin bawa duk abin da za ka yi shige da hutarka da inda kake motsawa da kake da duk wani aiki da kake yi dan karami da dan babba na alheri ko na sharri to Allah subhanahu wataala ya sani ma yaghibu anhu minha shay'un babu wani abin da yake boye ma Allah subhanahu wataala a ce ya zama gaibi a wajen Allah madaukakin sarki to kaga kenan inna Allaha wasi'un alim Allah subhanahu wataala mai yalwa ne ya ba bayo rahama shi haka kuma to waɗannan bayo a yanayin da suke a irin halin da suke na aikace aikacen su da irin umarni da aka yi to Allah kuma alimun ne masani ne idan kaga wannan ayar tana tabbatar mana ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan an umurce shi da sallah zuwa can Baitul Maqdis bayan ya hijira zuwa Madina kuma bayan wannan sai aka miyo shi zuwa ga wannan to saboda haka kenan Yahudawa magana su babu dalili bane anan ko kuma magana su ba tarwa ta dalili bai da ma huska wujhatun nazar na cewa dan Allah subhanahu wataala yayi umarni a kalli can kuma yanzu yace a umarni yayi umarni a kalli can su cewa wannan kaman tufka da warwara ne ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya yabi addinin su ne ya dawo wajen addinin su to Allah subhanahu wataala sai musu radi akan wannan na qalu takhazallahu walad
wa qalu اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فإنما يقول له كن فيكون
no. الله سبحانه وتعالى يقول وقالوا اتخذ الله ولدا سيسكا الله سبحانه وتعالى يارك دا ينار دا سبحانه سي الله يقول منا تسركي يتبطى عجريش عدن قناوش دا بل له ما في السماوات والأرض كنان بريدي wani magana da suke yi ba gaskiya bane balli idrab kenan kaman ayi wurgi da magana da suke cewa Allah yana da ba haka bane kawai dai abin da yake na Allah shine dukkan abin da ka sani a sama da ƙasa nashi ne subhanahu wataala kullun lahu qanitun kuma kowanne daga wurin shi ne suke kaskantar da kai suke mai da lamari kenan babu wani wanda za a ce dan Allah ne wannan magana cewar take mai matukar muni badi'us samawati wal ard kuma Allah daga cikin sufofin shi madaukakin sarki shine wanda ya kirkiri halittar sama da ƙasa bai gani a wajen wani ba ko kuma ya koya wa idza qada amran kuma idan yayi nuhaci ya kudurta wani abu ko kuma ya halicci wani abu babu wata wahala a ciki fa inna ma yaqulu lahu sai ya ce kun fa yakun sai ya kasance kenan tsakanin waɗannan kalmomi ne guda biyu in yace kun to wannan shine ma'ana Allah ya nuhaci abin fa yakunu sai abin ya kasance malaka wannan ayoyi masu girma guda biyu sun kumshi babban raddi akan waɗanda suke addinin nasaranci da kuma wasu daga cikin yahudawa wanda suke cewa Uzairu shi ma dan Allah ne su nasarawa suna ganin annabi Isa alaihi salam wai dan Allah ne shi dan an halicce shi babu uba wasu daga cikin su ce Maryam ita ma Allah ce kuma Allah Allah ne guda uku wasu kuma su ce wasu kungiyoyin a Maryam mata ce ta Allah subhanallah shi kuma annabi Isa shine dan ko kuma shi ma wai shi karan kanshi ma Allah ne annabi Isa to waɗannan wannan ayar tana mana raddi akan cewa babu wani da a wajen Ubangiji subhanahu wataala Allah ya wuce wannan tawaya ce yana daga cikin naƙasa a ce ga wani da da duk lokacin da zaka samu da wani abu ne wanda ba zai faru ba in ba Allah da ya niyya ya gwada ma bayan shi mana aya shi ba annabi Isa alaihi salam da aka halice shi haka nan mana da uwa kadai to wannan aya ce Allah yake so ya gwada mutanen duniya cewa yana iya yin abin da yake so subhanahu wataala kudurar shi ce to amma in ba wannan ba dole sai an haɗu namiji da mace a lokacin ne ake samun da to duk lokacin da aka dangana wa Allah subhanahu wataala da to wannan wani kamar cin mutunci ne na ƙarshe mana rashin sanin darajar Ubangiji ne subhanahu wataala kuma kai tsaye wannan kalmar ta kai kan mutun zuwa kahurci mana babu zancen ko mutun a ba ilimi ba ko da ilimi ko kuma a abun da an aka ce da abun da ake ni da shi kawai dangane ne dan akwai masu tawili daga cikinsu wai a ce an aka ce a dan kasuwa ai ba na ni ba kasuwa ta aihe shi ko kuma aka ce dan kaza to su zahirin abin da suke nihi cewa annabi Isa ne wanda duka tawiloli ne na irin na yanzu amma dai abin da suke ni da shi cewa wai annabi Isa alaihi salam dan Allah ne wai yazu billah to shine Allah ya subhanahu Allah ya tsarkaka mana duk wata siffa ta kaskanci ba za a dangana mishi ba madaukakin sarki. To haka wasu daga cikin Yahudawa su ma suka ce Uzair dan Allah ne. Haka kuma daga cikin Larabawa su ma mushrikai ne Larabawa su komi suka yi sai suka ce wai mala'iku ɗiyan Allah ne mata. Mana dai kowanne daga cikin su kahurci ne suke dangana wa Ubangiji subhanahu wataala ta waya da na ƙasa. Malai ce fa akzabahumullahu jami'uhum, Allah sai ƙaryata gaba ɗayan su da kiristocin da suke cewa Isa dan Allah ne, da Yahudawan da suke cewa Uzairu dan Allah ne, da su Larabawa da suke ganin wai mala'iku ɗiyan Allah ne mata, dukkan su Allah ya ƙaryata su a cikin wannan ayar subhanahu wataala. Sai Allah subhanahu wataala ya ce subhanahu, wannan kalmar kadai ita ce kalmar da take nuna cewa Allah madaukakin sarki ya wuce nan. Ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha an zalika uluwan kabira, malai ce Allah subhanahu wataala ya tsarkaka ya nisanta kuma darajarsa ta wuce, bai dace ba a gama shi da wani abu wanda yake da alama ta tawaya. Allah ya wuce wannan uluwan kabira, ma'ana wani wuciya wanda ba a ma bai da musaltuwa, babu yanda kwakwalwar ɗan adam za ta musalta shi. Ballahu ma fi samawatin ard, sai Allah ya ce laysal amru kamaftaru, malai ce al'amarin ba haka bane kamar yadda suke kiran ƙarya. Wa inna ma lahu mulku samawati wal ard wa huwa al mutasarrif fihim, sai dai ka ce dukkan abin da yake sama da ƙasa na Allah ne, kuma shi yake abin da yake dama. Dukkan wani juyi, wani canjin yanayi, wani canjin mutane da sauran dukkan waɗannan iko ne na Allah madaukakin sarki, to wannan shine nashi, amma ba wai kai zancan da ba. To Allah subhanahu wataala baya haka ne sai ya ce badi'us samawati wal ard, Allah shine wanda ya kirkiri sama da ƙasa. Idan kana ganin an halicci Annabi Isa alayhi salam da uwa kadai, to ai ya kamata mutum ya dubi girman sama, ya mutum ya dubi girman ƙasa, ya ga to takaka Allah ya halicce su. Ai sun yi wahala da a ce wai an halicci ma wani dan adam, a ce ma har an samu uwa ma, ba kamar ma Adam ba da aka halicce shi haka kawai, mana Allah ya halicce shi daga turbaya. To kaga wannan duka zai nuna maka girman Ubangiji subhanahu wataala akan cewa irin abubuwan da suke ba gaskiya bane. Anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba, Allah subhanahu wataala ya zai kasance yana da shi ko da bai da mata. Kaga akwai tukar da rora a maganar su. Wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim, ina suratul an'am yake cewa Allah ya za a iya kasance da ɗa, shi kuma ya halicci dukkan komi, kuma masani ne a kansu. A wata aya subhanahu wataala yake mana bayani cewa wa qalu takhazar rahmanu walada, kana su Yahudawa ko kuma su Nasarawa ko su mushrikai na Larabawa wanda suke ganin mala'iku ɗin Allah mata ne, Allah ki ba mu labarin cewa wai sun ce Allah ya riki ɗa. Laqad shi'tum shay'an, laqad ji'tum shay'an idda, mana kun zo abu wanda yake mara kyau, abin kyama, abin da bai dace ba a ce an zo da shi, shi ne a dangana ma Allah ɗa. To don girman Allah yana so ya nuna mana girman irin wannan kalma da irin wannan furuci, ya ce takadu samawati wal ardu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al ard, sama da ƙasa sun kusa su kyakkece su tsatsage, wa takhiru jibalu hadda, kuma duwatsu su ma su hawaɗo da inda suke. Dalilin an ce Allah ya rada an da aulin rahmani waladan, dan an ce Allah ya rada, mana wannan kenan ba karaman kalma bace, kalmar za ta sa sama ta tsage ta rushe, ita ma ƙasa ta rushe, duwatsu su ma haka su wado su gurguje, to lalle wannan ba karaman kalma bace. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza waladan, bai dace ba da Ubangiji a ce ya riki da. Kenan wannan magana ce mummuna. In kullu man fi samawati wal ard, to kowa ya san da cewa babu wani a sama ko ƙasa, illa atir rahmani abda, sai ya zo Ubangiji yana matsayin bawa. Annabi Isa ne, Uzairu ne, mala'iku ne, kowane ne, kakka cire ma kowa hula, kamar da Bahaushe yake cewa kowane ne sai ya zo Ubangiji yana matsayin bawa, kuma sai Allah ya mishi saba ga gobe kiyama. Laqad ahsahum wa addahum adda, kuma Allah ya san su, ya kididdige su, ya san mutum nawa ne. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda, kuma sai ya zo daya, kowa shi kadai zai zo. Kenan kaga babu zancen dan Allah. Ga kuma suratul ikhlas wanda take nuna mana cewa zahiri kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad, ma'ana bai aihwa ba aihe shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad, to wannan kalma ce mummunar kalma wanda kirist wanda suke bin addinin kirista ko kuma wanda suke wasu daga cikin yahudawa da larabawa suke dangana ma ubangiji subhanahu wataala mummunar kalma wanda bai kamata ba a ce musulmi ya mana ya bada alhurma ko yayi alhurma ko kuma a ce yayi sako sako a irin wannan kaga wannan aya ce zahiri to amma yanzu kakan iya samun kungiyoyi kakan iya samun wasu daga cikin musulmai wai sun yarda ma a ce Allah ya rada me ma'anar wannan shine sai a riga zama an da sunan zaman lahiya da sunan hada kai sai a ce aya da musulmi da kirista duka ɗaya ne kirista kuma ko musulmi ya je coci inda za a ce Allah yana da Isa dan Allah ne kaga nan akwai wasa da shari'a ta ubangiji subhanahu wataala yanzu ta kai mutane suna kiyasta addini shari'a da yanda suka ga dama da ra'ayinsu da irin yanda siyasa ta duniya za ta tafi sai zamanto ma'ana kenan babu wani dalili babu wata hujja a kawai ra'ayi ne sai mutum ya je coci da wani dalili yace a yan uwan mu ne tunda idan an yi sallar layya ko an yi sallar azumi su ma suna mana barka da sallah wannan shine kawai dalili ya mance da dukkan ayoyi da irin maganar da Allah subhanahu wataala yake mana musulunci abu ne mai tsari abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu komai ba wai an hana mu'amala dai idan mutum yake ce a dole idan baka yarda da kirista baka yarda da yahudi a ce a dan ta'adda ne terrorist ne dan tada zaune tsaye ne wannan shari'a ce shari'a daban kuma wani zaman lahiya da ake magana shi ma daban zamantakewa ne yau da gobe shi ma daban musulunci ya tsara mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa a garin madina ya zauna da kirista ha umar ya hau khilafa abubakar ya yi khilafa ya rasu umar ya zo ya hau akwai kristoci a garin madina kuma dukkan wani abin da ake ma musulmi ana musu la yanhaqumullahu allazina lam yuqatilukum fid-din yana wannan aya tana nan to amma menene dole kan mu zamanto mun jahilci shari'a ta addinin musulunci a zo a sa maka mutun ya kasa bambance tsakanin al'ada ko kuma zamantakewa na yau da gobe da shari'a shari'a daban kuma zamantakewa daban misali ko kana zaune da wani wanda ba musulmi ba a zama na yau da gobe ba zaka zalunce shi ba dole ka bashi haƙƙin shi dole zaka yi mu'amala da shi na saye da saidawa ko kuma abin da ya kama da wannan ko kuma idan ahli kitabu ne amma musulunci ya bada dama musulmi yana yi armar su su ne ba za su armi musulmi ba to wannan abubuwan dukan suna nan to mutane ba suna magana akan wani bane a ana magana ne akan shari'a duk wanda zai ce Allah ya rada to bai dacewa da musulmi ya zama da shi mara kahuri ne tantagarya kahuri ne zahiri na hakika domin Allah subhanahu wataala shine ya mana bayanin wannan to kuma sai ga mutane wai a yanzu amma a ce kalma kahurcin ma wani abu ne wanda sai an saka yashi wasu ma suke magana dole sai saboda zaman lahiya duk wasu ayoyi wanda suke magana akan yahudawa wasu ayoyi wanda suke magana akan kirista dole a shahe su a cikin alqur'ani ya zamanto alqur'ani a cikin shi babu sai kawai mumunai in an kiraye yahudawa da abin kirki in ma kiristawa da abin kirki kuma daga cikin musulmi ana samun kungiyoyi wa iyazu billah sai su yarda da wannan a zo a ba su makudan kudi a rika zama idan mu kumanta mana da wani shekara 5 ko 6 da ma a nan garin an yi a wata daga cikin gidan radio ara an wanda ya taba ji sai a ce wai ga wakilin ɗan izala ga wakilin ɗan kabalu ga wakilin ɗan malikiya ga wakilin wane ne a gidan radio wajen shiri nawa aka ya kusa 5 ko 6 mana wai bine da magana kirista ya yarda da musulmi musulmi ya yarda da kirista ga sunan dai abubuwa wanda suke mana samu ana to saboda ka addinin musulunci bai hana zamantakewa ba da kowa kowane ne shi bari ma har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce shi cewa in ahadun minal mushriki nasjaraka fajiruha ta yasma kalam Allah in ma wannan wasu bai ce zo zauna da kai kai kuma ka kiraye shi kamar halaye mai kyau domin ya musulunta to waɗannan bangarori suna da bangarori masu yawa amma waɗannan daban amma kuma mu abinda muke magana da shi shari'a ta Allah abinda aya ta gindaya to wannan hubatta ta shi idan mutum yana so zaman lahiyar shi ya bi aya ta Allah subhanahu wataala da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam dan ya zauna lahiya amma idan kace zakai tawili ko ka ra'ayinka ko kuma kace abin da ake gani ko kuma aso kake kai ma ka zama moderate sai an yi daidai irin addini na horan shi sai an yi daidai da yanda duniya take tayya in kaga dama kai sallah in kaga dama kai azumi ka ci naman alade ka sha giya kai abin da kake so wai amma musulmi da suna kawai dan cewa Muhammad ko kuma an ce ma Ibrahim ko Umar suna nan da yawa a Turai an rube su akan cewa wai addini a kawai in kai imani da su shi in kai imani shikenan ko da baka yi ba aiki to kaga wannan ya sa mu addinin musulunci to saboda haka wannan kalmar ta cewa Allah yana da da ba karamar kalma bace wanda kuma kacokan gaba daya kristawa sun tabbata ko kuma sun gina addinin nasu akan wadda kuma annabi Isa alayhi salam bari'un min haza a gobe kiyama sai Allah ya ba mu labarin cewa sai annabi Isa ya bara'a da su cewa Allah zai tambaye su kai kace sirke ka da ya ce musu ya ce ma Allah a'a to saboda kaga dukkan wannan jahilci ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya kiraye su ghayrul maghdubi alaihim waladdallin al maghdubi alaihim sune yahudawa su dama dama suna dan ilimi suna bisa kan wani abu na shari'a kadan bisa san ransu amma su kristawa sai Allah ya kiraye su dallin matattu ne saboda me yanzu baka kama kristawa baka ce mai wannan littafin tabbas na annabi Isa ne ba zai yi maka bayani domin abubuwa ne an caccanza an aya ko gobe sun ga dama sai a zamana a sauya wannan a sauya wannan to shi ne abin da ake so amma addinin musulunci ayi qur'ani sabo a cire wasu ayoyi a tabbatar da wasu wanda suke ganin a ra'ayinsu wai ayoyi ne masu zahi a hudda su ma samsam daga cikin alqur'ani to wannan ya samu addini ya kamata mutum ya san menene shari'a kuma ya san menene abubuwa wanda yake na zamantakewa na yau da gobe mallai ya ce akwai ruwaya ta Imam Bukhari da Abdullah da Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allah ta'ala kazzabani ibnu adam wa lam yakun lahu zalik dan adam yake karyata ni inji ubangiji subhanahu wataala ai kuma bai dace ba a ce mutun ya karyata Allah madaukakin sarki yace wa shatamani wa lam yakul lahu zalik Allah yace kuma dan adam da na halice shi yana zagi na kuma bai dace ba yace fa amma takazibuhu iyaya fayaz'umu anni la aqdiru ala an ujidahu kama kan Allah yace subhanahu wataala irin karyar da dan adam yake ma Allah yake karyata ubangiji subhanahu wataala wai shine yake tsammanin gobe kiyama Allah bai yi shi ba kasa akwai mutanen da suke mulhidun wanda ba su da addini ba su imani ba da Allah suna ganin cewa wai a kawai yanayi ne na shir ne aka halice su kuma su za su mutu kuma su tashi babu zancen kiyama babu zancen wuta babu zancen aljanna duk wani abu da suke ake hodi suna ganin tatsuniya ce to wannan shine karyata ubangiji kamar mutun yana karyata Allah madaukakin sarki to shine wannan hadisin Abdullah ibn Abbas kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani cewa hadis Allah yace bawo shi yana karyata shi karyata shin da yake menene wai yace ba a yi shi ba kamar yanda aka yi shi a yanzu dan adam zai ce wai yanda Allah yi shi yanzu gashi nan tiyana dan karami ya girma to a gobe kiyama da Allah yace za a halicci kowa suna ganin ba gaskiya bane Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa amma tashmituhu iyaya fa qawluhu li alwalad irin manganu da ake ma Allah mara kyau ko kuma mu ce zagi wasu suke zagin Allah menene zagin Allah suke cewa wa ina da da inji ubangiji subhanahu wataala duk wanda yace ma Allah yana da da ko dan gana mushi to kuma yana zagi ne ga Allah madaukakin sarki kalmar ta yi muni sai Allah ya fasfani an attakhir sahibatan aw walada Allah ya sarki na ya girmama da a ce in riki wace mace balle kuma a ce ina da to kaga wannan bai dace ba magana ce wanda ke mummuna akwai ruwaya ta ibn mardawi daga wallahi daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu allah azza wa jalla kazzabani ibn adam hadisi ne kamar wancan wanda ya wuce na abdullah da abbas dan adam yake karyata ubangiji yake zagin ubangiji subhanahu wataala kenan kamar dai wanda can ne wanda ya wuce yake menene karyata allah kace bai yi kamar menene zagin allah subhanahu wataala kace radda to abin da yake kare akan waccan ruwaya shine wa ana allahul ahadus samad Allah tuni kuma ni ne ni kadai kwara guda kuma as-samad ne shi Allah madaukakin sarki kowa da kake gani a nan duniya kowa ne shi mabukaci ne a wajen ubangiji sai ya bukaci wani abu lam yalid wa lam yulad kuma Allah bai halitta ba bai aiwa ba kuma ba halitta kuma ba aihe shi ba madaukakin sarki walam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai da tsara wani gaddin shi wani irin shi a ce ga wani nan zai yi irin abin da Allah zai babu to kaga wanda sai ke karantar da mu kenan ba karaman magana bace wanda zai kalli ubangiji subhanahu wataala ko kuma ya hudi irin wannan magana wanda take tayi tsananin muni yace Allah ya radda ko kuma ya bada goyon baya ko ya rada wanda zai ci Allah da to wannan akwai ba karamin muni bane wannan wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ahada asbar ala azan sami'ahu min Allah babu wani wanda zaka same shi mai tsananin hakuri ana tutar da shi yana ji amma ya kyale kamar ubangiji subhanahu wataala inji manzon tsira da mun ci Allah tabbata gare shi yace innahum yaj'aluna lahu waladan suna sa mishi da kenan wanda suke addinin kristanci wahum aw wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim kuma ya arzuta su ya ba su lahiya kuma ya san da cewa su ne suke cewa yana da ko kuma wasu daga cikin kungiyoyin ne yahudawa ko kuma wasu larabawan da suke dangana mishi cewa an mala'iku diyan Allah ne mata duk da irin wannan zagin da suke ma Allah irin wannan magana da suke ma Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu wanda ya kai Allah hakuri amma kuma yayi hakuri ya arzuta su yayi hakuri kuma ya ci da su to kaga wannan ma'ana kalma ce wanda take mummuna ne sai Allah subhanahu wataala ya ce kullu lahu qanitun ma'ana kenan duk wanda kake gani za su koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala minal qunut ko kuma kowanne sai ya ma Allah da'a sai ya karkata ya kaskantar da kai wajen Allah subhanahu wataala a lokacin ne zai samu ma'ana rabu a gobe kiyama dole sai ya bi shari'a Ubangiji madaukakin sarki kenan babu zancen da balle a zo wani shika ko kuma kace wani makusanci la malakul muqarrabun wala nabiyul mursal kowanne sai ya zamanto bawa a wajen Allah sai ya bi shari'a Ubangiji subhanahu wataala in yaso a gobe kiyama zai wanye lahiya walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karah wa zilaluhum bil ghudu wal asal a suratul ra'd Allah subhanahu wataala kuma labari cewa na Allah ne dukkan abin da ke sama da ƙasa suna ma Allah sujada taw'an wa karah ko suna so ko ba sa so ko wane ne shi hatta ka inuwa sahida marice to kenan kaga ina kuma a ci Allah ya radda to Allah subhanahu wataala dan ya karantar da mu cewa lalle mulkin shi mai girma ne sai ya ce badi'us samawati wal ard shine wanda ya kirkiri halittar sama da ƙasa bai gani a wajen wani ba kuma wani bai taba yi ba ita sama da ƙasa Allah subhanahu wataala shi ya halicci kayan shi mujahid da suddi yake suke cewa wa huwa muqtadal lugha kina a harshen larabci mene ne aka ce badi' shine wanda zai zamanto yayin halitta min ghairi misalin sabaq ba a taba samu irin shi ba kamar abu ne wanda yake kirkirarre ne babu wani kamannin shi babu wani wanda ya a wata wuri wata duniya Allah ya tashi a dama Allah shi ya kayan shi madaukakin sarki to saboda haka a haka idan aka zo wajen magana akan bid'a malaka minhu yuqalu li shay'il muhdis bid'a a haka sai ake cewa duk wani abu wanda yake an kirkire ne sai a ce mishi bid'a kama ja fi sahihi muslim fa inna kull muhdathatin bid'ah annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce duk wani kirkire da za a yi a sa cikin addini to wannan bid'a ne to kaga shine daidai kalmar badi'us samawati wal ard sai ma lace wal bid'atu ala qismain bid'a kuma kasa kala biyu ce taratan takunu bid'a shar'iyya a wani lokaci zaka samu abin da ake cewa bid'a bid'a ce ta shari'a ita tayi daidai da fadan manzo sallallahu alaihi wasallama fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala to wani ana ni da bid'a ce ta shari'a mana mutai kirkiro wani abu ya ka cikin addini dan neman lada wanda annabi bai yi ba halibabin shi saura ba su yi ba to wani shege cewa bid'a malai cewa taratan wani lokaci kuma ana ni da bid'a lugawiyya mana a harshen larabci ne za a ce bid'a kamar yadda anan aka ce badi'us samawati wal ard haka kuma daidai da maganar Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya hada mutane akan sallar tarawih yace ni'mat bid'atu hazi to wannan bid'a ce ta lugha to saboda haka badi'us samawati wal ard abin da ake da shi mubdi'uhuma kina Allah subhanahu wataala shine wanda ya kirkire su ya halicce su ba tare da wani misali ba wanda ya gabata dan haka sai duk wanda ya zamanto mai addini mala ya ce walizalika summiyal mubtadi'a aw al mubtadi'u fi ad-dini mubtadi'an wanda ya kirkiro wani abu yazo da shi a cikin addini sai a ce mishi dan bid'a mubtadi'a dan mi yazo da wani abu wanda da can babu shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi to ba za a ce mishi bid'a لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره دنيا كاون أبن دسابو وان دوان بيرقايش با وكذلك كل مهدسا قولا أو فعلا ما لتكم إرن إركرانا بابن بنتا أفوي وان دي كنا أي كيني متيا كاون أبن أي كي وان دا النبي صلى الله عليه وسلم بيبا توانا هي أجي بداعي وكم متيا كاون أبن أفتا أما كان نزي وان أبن إبادة النبي صلى الله عليه وسلم بيبا توانا شما سي أجي مش بداعي shi wanda ya kirkira abin sai a ce mishi mubtadi' ko kuma mubtadi'an kenan shine farkon wanda ya kirkira dan babu wani wanda ya riga shi to saboda haka Allah subhanahu wataala anan yana nuna mana cewa shine wanda ya kirkiri sama da ƙasa huwa allazi tad'a almasiha min ghairi walidatin aw waladin bi qudratihi idan ka kalli wannan kuma sai ka kalli halittar Isa dan Maryam to Allah shine ya kirkire shi ba tare da baba ba wannan yana daga cikin mana irin abubuwan da Allah yake yi ba a taba samu ba abu ne wanda yake na mamaki tunda Allah ya duniya ba ai ba wani wanda aka wanda a ce mamman shi kadai ta aike shi ba tare da uba ba sai ga Isa dan Maryam Allah subhanahu wataala ya yi shi haka to shi ma wannan bade'i ne kamar ibtida'a ne na Allah subhanahu wataala ya yi masihi dan Maryam wani magana ce wanda Ibn Jarir at-Tabari yake bayani akan ta Allah subhanahu wataala ce wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya nihin wani abu sai ya ce mishi kun kawai sai abun kasance sai abun ya kasance malai ce wa annahu iza qaddara amran wa arada kaunihi ko aw kunuhi idan Allah ya nihin wani al'amari ya niyya ya kasance kawai sai ya ce kun wannan ita ce kalmar da Allah subhanahu wataala fayakun sai abun ya kasance kenan kaga babu wani wahala haka wata ayar surah yasin Allah ke mamu labari cewa innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai haka Allah subhanahu wataala ke halitta shi kenan kaga ina ga mutumin da zai ce wai a gobe kiyama Allah ba zai halicce shi ba kuma Allah ke cewa innama qauluna li shay'in iza arabnahu an naqula lahu kun fayakun idan Allah ya ne abu kawai fada ne yake babu zancen wahala ko a ce ayi shekara kaza ana yin shi wama amruna illa wahidatun kalamil basar Allah yace kawai maganar mu ko kuma al'amarin mu magana guda ne yanda ka san kimta ido ba a ce mutun ya rihi idan shi kimta ido kai ka ci ma kamar ba ka yi in ba ka kalli mutun ba sai ka idan yana kimtawa to haka lamarin ubangiji in yace ayi kaza ko za a yi sama ko kasa ko wata halitta ba wai abu bane wannan irin na mutun za a yi ta yi ayi shekara ɗaya ayi shekara biyu ko ayi kwana ɗaya kwana biyu a abin kai tsaye Allah yake halitta shi idan yace mishi kun fayakunu sai ya kasance malai ce wanabbaha ta'ala bizalika aidan ala annahu khaliq isa bi kalimatihi kenan Allah anan yana so ya fadakar da mu cewa ya halicci Isa dan Maryam da cewa kun kawai da yace mishi kun sai ya kasance inna masala Isa inda Allah kama sai Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Ali Imran Allah subhanahu wataala ke mu labari cewa Isa dan Maryam halittar da Allah ya mishi kamar halittar ta annabi Adam ne kawai cewa ya kun shikenan sai ya kasance kenan kaga ba wani abu ne wanda za a dauke shi abin mamaki hai inda za a bauta mishi inda bauta ne to sai a bauta ma Adam alayhi salam tunda shi babu uwa babu uba shi gara ma Isa dan Maryam akwai uwa Allah subhanahu wataala ya shirar da mu abinda muke daidai Allah ba mu lauda gaba dai wanda yake na kuskure ne Allah subhanahu wataala gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi